أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جواتم بقي شكرا تدبو ديري داري حدود تلاتين ترى هجرية wanda shine ya dace da 25 ga watan uku shekara ta 2018 miladiya. Muna darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka na Muktasaru Zadul Ma'ad na Sheikhul Da'wa al-Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya masa rahama, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna da ke kofar Nasarawa a cikin birnin Kano, Najeriya. Idan za ku iya tunawa, yau muna kan wata matsala ce guda da Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi fasali a kanta, musamman a kan abin da ya shafi wato in an dago daga ruku'i za a wuce sujjada. Yace thumma kana yukabbiru wa yakhiru sajidan wa la yarfa yadayhi. Sannan annabi alayhi salatu wassalam ya yi ruku'i ya dago bayan sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu har zuwa karshe, to sai ya fadi yana mai sujjada yana yin kabbara. Wa la yarfa yadayhi, Ibn al-Qayyim yace annabi baya sake daga hannunsa lokacin da zai sujjada din. Mana in ya dago daga ruku'i zai wuce sujjada ba ya daga hannun shi. Haka ya faɗa a cikin nan riwayar Imam al-Bukhari da ya kawo Kitabul Adhan. Amma riwaya ta tabbata cewa annabi alayhi salatu wassalam an samu yana daga hannun, kamar yadda Ibn al-Qayyim, kamar yadda Imam al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kawo a cikin sifatu salatin nabi. Akwai riwayar ma da ta zo cewa duk wata kabbara idan yana daga hannu ahyanan wani lokacin. So wannan mawdi'u khilaf ne, wuri ne na sabani. Wala yarfa'u yadayhi, baya daga hannunsa dinnan a wajen yin sujjada in ya dago daga ruku'i, a ra'ayin Ibn al-Qayyim da fahimtarsa kenan. Kuma akwai hadisin da ya dogara da shi, amma an samu wata riwaya da sahabbai suka nuna yana daga hannunsa yanda zai sujjada. Matsala ta biyu shine yace wa kana yadha'u rukbatayhi thumma yadayhi ba'dahuma. Annabi yana sanya gwiwoyinsa a ƙasa sannan hannayensa a baya. Ma'ana in yazo zai sujjada sai ya kai gwiwarsa ta fara taɓa ƙasa sannan sai hannunsa shi zai fara taɓa ƙasa. Yace sannan kuma idan ya kai abu, ma'ana jerin matakin abu, gwiwa, hannaye guda biyu, sai kuma goshi da hanci. Waɗannan abubuwan su suke yin sujjada, suke fara tafiya yin sujjada. Yace kuma hadha huwa sahihu, fara kaiwa gwiwa sannan a kai hannu a bayan gwiwa, wannan shine zancen da yafi inganci. Haka yace. Yace kuma fa kana awwalu ma yaqa'u minhu 'ala al-ard al-aqrab ilayha fal-aqrab. Abinda yake wato wani bayani ne a nan, idan annabi ya zo yin sujjada, abinda yake fara zuwa ƙasa gabar da take ta kusa sannan sai mabiyarta, sannan sai mabiyarta. Yanzu inan idan mutum yana tsaye a cikin gaban nan da suke naɗewa, in yana tsaye wacce ce ta kusa? Ya ce ta gwiwa yake fara kaiwa. In ya zo yin sujjada haka yake. Kun gane wannan? Wa awwalu ma yartafi'u al-a'la fal-a'la. Abinda kuma yake fara dagowa bayan ya yi sujjada, wanda ya fi kowanne a'ala ɗaukaka, sai mabiyinsa, sai mabiyinsa. A lokacin da ya yi sujjada, wanne ne mafi ɗaukaka? Goshi. Inda mutum ya miƙe, wanne ne ya fi tsawo? Kansa, goshinsa. To an yi sujjada, abinda yake fara ɗagowa daga sujjada shine me? Kanshi, goshinsa. kansa kenan ga baki ɗaya ko yawa sannan hannayensa sannan sai kuma guyoyinsa idan zai miƙe haka yi shi fa idza rafa'a ra'sahu awwal thumma yadayhi thumma rukbatayhi idan yazo sai daga kansa da farko in ya dago daga sujjada sai hannayensa sai kuma guyoyinsa yace to kaga wannan bayanin da aka yi yanzu aksu fi'ilul ba'ir shine sabanin yadda raƙuni yake me ma'anar aksu fi'ilul ba'ir sabanin yadda raƙuni yake ya dogara ne da wani hadisin zamu zo mu karanta shi gashi nan gaba da waninsa annabi ya hana idan za ka yi sujjada a sallah ka yi irin yadda raƙumi yake durƙusawa in yadda raƙumi yake ne to karka yi ka saba masa yace sabani yadda raƙumi yake kenan ina so ku gane wannan karatun saboda akwai wahala akwai sabanin malamai da yawa akai kuma rai ya baci sosai akai na dadin magabata sun yi sabani kansu bai hadu ba akan wannan matsalar an samu sabani mai karfi haka akai ta baran-baran su ma malaman na yanzu kowa kuma da irin fata wanda yake bayarwa wancan ya rike wannan ra'ayin wannan ma ya rike wannan ra'ayin kun ji ya ce gwiwa za a fara kaiwa sai hannu sai goshi shi a fahimtansa raƙumi hannu yake fara kaiwa ba gwiwa ba shi sa annabi ya hana tunda raƙumi yana fara kai hannu ne idan zai durƙusa ba gwiwa ba to annabi ya ce kar ku yi irin na raƙumi to shi ne yanzu an kawo raƙumin masana raƙumin sun kawo raƙumin za mu tambaye su gaya mana a ina hannun raƙumi yake a jikin ƙafafuwan nan guda hudu a ina kuma gwiwar take yanzu idan na tambaye ku akuyar gidanka ko gidanku ina hannayenta ina gwiwa ina hannunta ina gwiwa ka san bi suna da hannu ko yawa to ina hannayenta ina gwiwowinta kafa gaba ko ƙafafuwan gaba su ne hannaye ko gwiwowinta fa a'a kun nutsu dai gwiwar to kuma kun fara sabani kenan akuya to shikenan bari mu yi wata dabara akwai wanda ya taba ganin idan tinkiya ko rago za su durƙusa ko tinkiya ko rago za ta durƙusa ina take fara lankwashewa na gaba ko na baya na gaba tayyib to yanzu dai abin da nake so ku gane sirrin karatun a hadisi dai ya zo duk za mu zo a yi magana akan hadisin gashi nan bari mu karisa shi zamu samu gaba sai a yi masu raƙumin su kokari su matso da raƙumin nan gaba ta yadda mu za mu iya leƙawa mu gani a durƙusan mana da shi a tayar da shi yawa a matso da raƙumin kafin mu gammala karatun mu samu matsaya yanzu ga hadisi na akram kallah yace wa hadha aksu fi'lil ba'ir wannan shine sabani yanda raƙumi yake aikatawa kuma so ake yi kai sabanin na raƙumin ba kai irin na raƙumin ba wanda za mu gani yanzu insha Allah a aikace yaya raƙumin yake durƙusawa yaya yake tashi wagannaha anit tashabbuhi bil hayawanati fi salati annabi yayi hani a irinka kamanceceniya da dabbobi a sallah tsuguno da durƙuso irin na dabbobi a daina yi annabi ya hana fanaha an burukin ka burukil ba'iri annabi yayi hanin durƙuso da ake yi kaman yadda raƙumi yake durƙusawa kar ai haka idan kun ga yadda raƙumi yake to annabi ya hana irin wannan din waltifatin kaltifatis sa'alabi annabi ya hana waiwaye a sallah kamar yadda dila yake waiwaye, wanda ya san harkar dabbobi, ya san farauta, ya san dila, ya san ya take waiwaye, to ba a so satar waiwaye. Mutum yana sallah yana waiwaye, annabi ya hana, yana cire khushu'i a sallah. Aga mutum ya Allahu akbar da yaji kullum sai ya leka haka, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, ko ba haka bane ba, kawai ka fuskanci alqibla. Waftirashin kaftirashin sabu'i, annabi ya hana shimfiɗa hannaye a ƙasa in an zo sallah, kamar yadda kirkeci take shimfiɗawa, shimfiɗe hannu haka kamar yadda yara suke suna shimfiɗa har gwiwa hannu. Idan mutum ya zo yin sallah, yanzu ba ga hannuna nan ba, to kar a zo a shimfiɗe shi haka gaba ɗaya. Annabi ya hana iftirashin kaftirashin sabu'i wa iqa'in ka iqa'il kalbi, annabi ya hana zama irin zaman kare. Kun taba gani yadda kare yake zama? Ba kwanciya ba fa, ba ya kare yake zama? Ba kwanciyar kare ba, zama na kare. Ka san yana zaune ai miƙewa yake ko banje ba, markwashe kafafuwan yake haka sai dan miƙe ko. To irin wannan zaman kada mutum ya yi shi a sallah. Yanzu kenan kamar ya yake kai, ka iya, ka gane abin da ake nufi? Bismillah, kaga kurman nan yana ganewa mai ake irin na kare. To ga kurma dai zai ba mu misali, ashe yana ji. Allahu akbar. Ba shi bane, ba shi bane na zama, wannan kwanciya ne, zama ake so, zama. Bismillah wala, zama irin na kare. Yawwa haka kare yake zama ko? Yawwa, to an yadda? To in baka yadda ba za ka mana irin na kare. Wai yanzu ba wanda ya taba ganin kare ya zauna? Ya yake? Haka yake, zo kai a gani saboda a haska. Yawwa, kai sai a haska sai mutane su gane ta baya. Zaman kare haka yana miƙe hannun sai kafe. To ga wani abun mamaki, da mun sani da an zo da karen shi ma kai wani haifarci a kai. Zama ake nufi, zaman kare. Na'am. Haka yake zama kare? Ma'ana kare bude kafafuwan sai yake yi duwawun sai zauna a ƙasa? Haka yake yi? A zaman kare nake cewa, zaman kare. Ma'ana yaya yake yi da mazaunan, ya zauna da duwawun sa a ƙasa? To almuhim dai, alayhi hal ya isa ka saurara. Annabi ya hana zama irin na kare. To ga wani mai kare ya zo, ina zan, kana da kare ne? To bismillah. kai sosai a gani, tsaya a haska a gani saboda na waje. Ake yake yi? Wannan to ya yake kwanciya? Kwanciya ba yake yi? Zama ya yake zama? Ya yake zama? Zaman kare. To kwanciya fa? Tashi ka tsaya. Tsaya, zauna mana inda kare yake zama, zama na. Haka. In ya zauna haka shine zaman shi? To shikenan. To kwanciya fa? A kishin gide. To Allah saka da alheri. To ina ji wannan ban sani bare, Allahu alam. Koya dai idan kun duba yanda kare yake zama, to an hana irin wannan zaman a sallah. Na'am. Mana kala kala ne kenan. Ya matse kafafuwan shaka. A haka yake. Eh, haka ne. To ba laifi. Almuhim dai annabi ya hana zama irin nakari. Kuma sai a ji a dada duba. Kaga a shekaran ma yana dan amfani sa a gane yaki. Wannan kenan. Wa naqrin ka naqril ghurabi da kuma wato kamar irin kafa kai kamar yadda hankaka yake yi. Waye ya san hankaka? Na'am. Dinnan ba wanda ya san hankaka? Hankaka. Ba yana kafa kansa haka ba. Wannan shine naqr ka naqril ghurab. Kamar irin mutum yazo yin sallah yana yin irin yadda hankaka yake saboda tsabar gaggawa. An fahimta? Kamar irin nami? Wacan kurciya. Yawwa, to kamar yadda kurciya take yi, kamar yadda hankaka yake, annabi ya hana kar wani ya sallah. Wa raf'il aidi waqta salami ka aznabil khayli ash-shums. Abu na karshe a hadisin riwayar Muslim, hadisin Jabir bin Samura, annabi ya hana daga hannaye idan an zo yin sallah sallama kamar yadda al-khayl ash-shums suke yi. Wasu dawaki ne, wato suna kada jelansu. Al-khayl ash-shums ana nufin wani doki ne haka wadda la yastakhiru, aka ce saboda baya baka ganin jelansa ta tsaya wuri guda, ya kada can ya kada can ya kada can ya kada can, shine al-khayl ash-shums. To annabi ya ce kar ayi. To wai dadin ashe idan sun zo yin sallama din yadda suke shine assalamu alaikum warahmatullahi da hannu fa, assalamu alaikum warahmatullahi, ana yin sallama ana nuna kamar yadda kake juya kanka, to kuma sai ka rinka juya hannu. Da haka suke yi. Annabi da yage suna wannan yace a'a, ku daina yi wato raf'il aidi fi salami, kuna daga hannunku lokacin da za a yi sallama kamar yadda wannan dawaki suke kada jelarsu dama da hagu. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wannan haramun ne ba daidai bane. To kaga duk wannan abubuwan da aka kwatanta yanzu aka hana su, to ba a so a yi su a sallah. Yau kuma gashi mun fada cikin sabanin malamai mai karfi dangane da abin da ya shafi kai gwiwa da farko ko kai hannu da farko. Yanzu shine yau karatun mu zamu tike a kai, zamu kawo maganganun malamai da ra'ayyukan su da za ku yi mamaki akan wannan al'amari. To amma duk rikicin gabaki daya ya kare ne akan an a gane yaya raƙumi yake yi. Yanda raƙumin yake yi an saba, a shari'a ta ce a saba masa. Yanzu an zo da raƙumin? To ban san mace dabara zamu yi ba. Yanzu abinda zamu yi mu da muke nan ciki, zamu tsaya anan baranda sai mu tsaya mu gani a masu raƙumi, ina mai raƙumi? Ina mai raƙumin? A kira mai raƙumin tukunna mu tambaye shi dan mu sani. Kira shi. Kun san matsalar ne malam? Su kansu malaman sun samu sabani, shin hannun raƙumi a gaba a kafofin gaba yake ko ku a baya? Sannan inda raƙumi yake fara lankwashewan shine hannunsa ko kuma shine gwiwarsa? Idan kaga idan raƙumi hannu yake fara kaiwa in zai durƙusa, to annabi ya hana mu mu yi irin yadda raƙumi yake, kar mu kai hannunmu kafin gwiwarmu. Annabi ya hana mu mu yi wannan. Ka fahimce ni? Idan kuma raƙumi gwiwa yake fara kaiwa kafin hannu, to manzon Allah ya hana mu mu fara kai gwiwarmu in za mu sujada kafin hannu. To anan shi Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama shine jagora a wajen wannan sabani da ya faɗi maganganu da yawa, ya tsananta hukunci a kai. Shi yana da ra'ayin cewa raƙumi hannu yake fara kaiwa ƙasa ba ainihin wato gwiwa ba, a fahimtarsa. Wasu kuma malamai suka ce a'a, raƙumi gwiwarsa yake fara kaiwa a ƙasa ba hannu ba. To yanzu ne ga mai raƙumi ga mai kiwon raƙumi, tunda ni ban san, ina dai ganin raƙumi amma ba zan iya cewa ga inda hannun suke gwiwarsa ba. Akaramakallahu, za a tambaye ka a matsayinka na mai mu'amala da raƙuma, shin ina ne hannun raƙumi yake ku a fahimtar ku na masu harkar dabbobi, ina ne kuma gwiwar raƙumi take? Kafin mu saka durƙusan mana da shi, zaka mana bayani in yazo tsugunawa me yake kaiwa, in yazo kuma tashi me yake dagawa da shi. Ina fatan kana fahimta. To bismillah, tanan zaka dawo. Zagayo tanan sun kuya ai ba zai iya wuce ta ba bai ya wuce kawai zo ka sun kuya kawai. Yawwa, bismillah, kai bayani mato sosai, kai bayani nan hannun wajen. Yawwa, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Shi raƙumi zai zauna yana fara kai
zauna mana
ne kasa kunna sannan yake kafar kunsa, idan zai kuma zai tashi yana fara tashi da hannunsa ne sannan kafar kunsa na bayan sa.
Yanzu yaya za a gane ina hannunsa yake? A gabarsa, a kafofinsa na gaba, gaba nawa ne?
Gaba hudu.
To, wacce yake fara nadewa?
Gaba ta ɗaya yake fara nadewa.
Yake nadewa? Sannan sai me?
Sannan ta biyu.
Ta biyun a gaba take ko a baya?
Gaba da baya.
To, kenan ku a fahimtar ku raƙumi me yake fara kaiwa?
Hannu
yake kaiwa?
Kasa ba, sannan
to gwiwa sai yaushe take biyowa?
Gwiwa sai hannu ya je kasa, gwiwa take biyowa.
To yanzu zaka iya sa shi ya nade mu gani a aikace?
Sai ku insha
Allah. Babban karatu kenan. To ya wuce, ya wuce. Je ka wuce abin ka, sun kuya zaka yi a nan gurin. Na'am, za a yi mai tambaya? Ban ji ba. To za a masa tambaya, aka ɗauka za a ma tambaya. Bismillah, ku yi tambaya. Ya tsare musu kurma da wannan, yi haƙuri. Kai ka tashi ka tsaya mana, ka koma can. Za wannan. Kai Bashir, ka zo kai tambayar aji. Bismillah, yi tambayar.
Assalamu alaikum. Tambayar da nake shi ne,
cikin
gabobinsa guda hudu, ta farko shi ne hannun, sannan kuma hannun a kafafunsa na gaba yake kuma a na baya, kamar yadda kuma gwiwarsa a ta gaba take ko ta baya?
Hannunsa a kafar gaba yake, gwiwa kuma a kafar baya yake. Sannan a gaban akwai hannu, akwai gwiwa kuma shi.
To ka ƙara bayani, ka ƙara bayani. Na san karatu ake. Yi bayani, yi bayani.
A gaban wannan bugaji ba.
Nan za ka za, kalli. Ai mai, saboda na waje.
A gaban bayan hannunsa da ya haka guda ɗaya.
A gaban. Zan
yanaɗe shi ma muna ce ma gwiwa. A gaban.
To.
Amman hannun sunansa, idan ya nade ana cewa ya gwiwa shi ma.
To shi yake fara kaiwa ƙasa?
Yi wannan na gaban ba, shi yake fara kaiwa sannan na baya ya zauna da shi.
To kuma akwai saɓani kenan a tsakaninku?
Eh, haka.
To ka sake maimaita wannan jawaban guda biyu, ka san hukunci ne na ilimi, za mu tabbatar da su. Ka maimaita ka ce ga hannunsa kaza, in yayi kaza kaza kuma, ka maimaita abinda ka faɗa da.
Hannunsa na gaba?
Na'am.
Hannu sunansa, amma in ya tankwara shi ana cewa ya gwiwa shi ma.
To.
Ta gaba ma gwiwa kuma sunansa, amma yana fara zama da hannun gaban ne.
To shi kenan. Akwai wani mai tambaya? Na'am, bismillah. So jama'a, yanzu wannan daman ainihin wannan saɓani ya faru ne akan kawowan hadisi da aka yi cewa manzon Allah ya hana ku yi durƙuso irin durƙusar raƙumi. To, idan kun lura shi kansa raƙumin yana da gwiwa guda biyu kenan, kamar yadda masu raƙumin suka nuna mana. Idan mun ɗauka hannayensa, ƙafafuwan gaba su ne hannayensa, to kenan raƙumi yana fara kai hannunsa ne kafin gwiwowinsa. to idan wannan hannayen su ne hannaye, to ina gwiwarsa? Gwiwarsa kuma wannan na baya din, wannan na bayan wanda in ya fara kai hannayen sai ya nade su karo na biyu, wannan su ne gwiwoyinsa kenan. To wannan ita ce fahimtar da Ibn al-Qayyim ya yi, cewa wannan durkusan da ya yi shi a wajensa, wannan kafafuwan gaba su ne hannu. Ina fatan kuna fahimta. Kafafuwan baya kuma wannan wajen cinyar nan inda yake nade wannan shi ne gwiwa. Kamar yadda in dan adam ya sunkuya, kaga hannayensa ya sunkuyo kamar na akuya, kaga hannayensa su ne a gaba, gwiwoyinsa su ne me a baya. To wasu malaman kuma da yawa sai suka saba masa, suka ce san ba haka bane, suka ce san ba haka bane, akasin yadda ya faɗa shi ne. Ma'ana annabi ya ce kar ku yi irin na raƙumi. Kuma a hadisin sai aka samu Abu Huraira ya ce wal yada yadaihi qabla rukbatayhi, shi kansa riwayar ita wannan riwayar malamai sun soki riwayar cewa kamar riwayar ta saba wa abinda shi raƙumi yake. Zamu zo mu karanta, ina so ku gane jawabin kafin nan. Wannan ra'ayi da Ibn al-Qayyim ya tafi ya goyi bayansa da hujjoji da dalilai kamar haka, wanda zamu fara kawo ra'ayin wanda suka ce daidai a sallah shine ka fara kai gwiwoyinka ba ka fara kai kafofuwanka ba, saboda shine za ka yi ka saba wa raƙumi. Shine Ibn al-Qayyim ya ce shine sabanin raƙumi a cikin littafinsa Zadul Ma'ad asali din, wanda aka yi ikhtisar dinsa ga abin da ya ce a taƙaice a gurguje. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yadu rukbatayhi qabla yadayhi. Ina ga muku ra'ayin Ibn al-Qayyim kenan mai littafin da muke karantarwa. Mun fifita mu fara kawo ra'ayinsa da farko, saboda tunda littafin da muke karanta mu ji ra'ayinsa kafin mu kawo ra'ayin wanda suka saba masa. Yace shi kam a wajensa annabi yana fara kai gwiwoyinsa ne kafin hannayensa. Gwiwa ake fara kaiwa a sallaka, kaji in ta Ibn al-Qayyim in ra'ayinsa ne gwiwa za ka fara kaiwa kafin hannaye. Me dalili? Yace saboda ai shi raƙumi hannu yake fara kaiwa kamar yadda aka nuna muku kafin gwiwowi. To kuma an hana ka fara kai gwiwo, ka fara kai hannayenka kafin gwiwarka, inji shi da fada. Yace to annabi yana fara kai gwiwowinsa ne kafin hannayensa, sannan sai ya biyo da hannayensa, sannan sai kuma ya biyo da ainihin wato goshinsa da hancinsa. Wa hadha huwa sahihul ladhi rawahu Shariq daga Asim ibn Kulayb, daga baban shi, daga Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, gashi nan riwaya shi wannan aikace ce, yaga annabi in zai sujada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, annabi yana fara sanya gwiwoyinsa, yake fara sanya kafin hannunsa. Wa idza nahada in zai yunkura ma rafa yadayhi qabla rukbatayhi, in a wajen dagawa ne to hannayensa yake fara dagawa kafin me, kafin gwiwoyi. Yanzu normal abinda aka sani in mun yi sujada in zaka tashi wanne kake fara dagawa bayan fuska? Shi ma wannan din kuna da matsala a kan shi ko? Yawwa. To dan sunkuya kai imana yi sujada. Matsa mana matsa. Yawwa. Bismillah. Ga dan uwa nan zai yi sujada. Yawwa. Yanzu kun ga yana kan sujada ko? Haka ne? To idan mutum zai yi sujada, in yi sujada idan zai taso bayan ya daga kansa, shin gwiwa yake fara dagawa ko hannu? Hannu? Kowa haka yake yi? To kai dago bayan ka dago kanka, ai za ka miƙe ne. Muna so yanzu ka yi sujada, yi sujada sai ka miƙe a tsaye, ya kake yi? Ka yi fi sabilillahi, ya kake yi? Yawwa. Kaga? Me ya fara dagawa? To akwai kuma wanda suke daga hannu? Fara daga hannu kafin gwiwa mu gani. To mu je. kai sujjada ka dago ta yanzu zai dago fara dago to ka gani sai da ya fara dago hannu akwai wanda suke fara daga gwiwa kafin hannu yawa to anan gurin abin da shi yace zauna shukran laka idan idza nahada in ji wa'il ibn hujr sahabi yace annabi idan yazo zai dago rafa yadaihi qabla rukbatayhi yana fara daga hannayensa ne kafin me kafin gwiwowinsa akwai riwayar Abu Huraira ita ce aka yi ta sabanin akan ta da ita ne aka sha wahala kamar yadda muka gani yanzu a aikace idza sajada ahadukum yace Abu Huraira yace idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul bayiru idan ɗayan ku zai sujada ya daina durkuso kamar yadda raƙumi yake durkuso yanzu an nuna muku yadda raƙumi yake to ba a so ku yi irin wannan to amma kuma sai ya ce waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi ya fara sanya hannunsa kafin gwiwoyinsa wannan hadisin sai wasu malamai suka ce kai wannan hadisin kamar farkon sa ya ci karo da ƙarshen sa kun fahimta saboda bayanin da zamu zo mu yi yaya Abu Hurairah zai ce fala yabruk kama yabrukul ba'iru kuma ya ce waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi ya fara sanya hannunsa kamar yadda ainihin wato afwan kafin gwiwoyinsa wannan hadisin malamai suka faɗa Ibn Qayyim yace kamar akwai wahami a cikin sa ko kuma wasu malamai ma sun faɗa an ce an samu wahami fa inna awwalahu yukhalifu akhirahu yace fa idza wada'a yadayhi qabla rukbatayhi faqad baraka kama baraka al-bayr fa inna al-bayr inma yada'u yadayhi awwalan ya zai ce kar ayi irin yadda raqumi yake kuma sai ya ce ka fara sanya hannunka kafin gwiwoyinka Ibn Qayyim yace to ai shi raqumin hannayensa yake fara sanyawa kafin gwiwoyinsa kenan hadisin an samu gaba kun masu riwayar an yi kuskure yace masu waɗanda suke kokarin su yi tawilin wannan su kokari su tafi akan ra'ayin da ba wannan ba sun yi kokari sun yi tawili suka yi ta faɗin wasu maganganu wanda shi daga baya ya zo ya kakkawa su kuma ya raddi a kansu Allah masa rahama ya ce dai kawai annabi ya hana a yi irin yadda raƙumi yake annabi baya so a yi yadda raƙumi yake wasu suka ce ai shi raƙumi idan ya zo durƙuso yana sanya hannayensa ne da farko sannan sai ƙafafuwansa su tabbata a tsaye hannayensa yake fara durƙusarwa to gwiwoyinsa da ƙafafuwan suna tsaye idan ya zo kuma zai yunƙura in ya zo tashin nan saboda gwiwa da ita yake yunƙurawa kaga idan ya zo tashi da aka nuna mada ya zo da gwiwa yake yunƙurawa in ji Ibn Qayyim fa inna ma yanhadu bi rijlaihi awwalan wa tabqa yadahu ala al-ardh wannan kenan ya ta kawo maganganu da yawa da yawa da yawa Allah ya masa rahama har sai da ya kawo ra'ayin da a ƙarshe da yake tabbatarwa da cewa yana da goyon baya daga cikin sahabbai waɗanda in sun zo sallah gwiwarsu suke gabatarwa a ƙafa a ƙasa kafin hannu yace an ruwaito daga Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi annahu kana yad'u rukbatayhi qabla yadayhi in yazo sallah gwiwa sai yake farawa kafin hannayensa haka Abdurrazzaq As-San'ani ya ruwaito shi a musannaf shi a cikin musannaf dan shi nashi da Ibn al-Munzir da wasu su kuma shine aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma idan yazo yin sallah gwiwa sai yake fara kaiwa kafin hannayensa haka Imam Tahawi ya ruwaito daga Fahd daga Umar ibn Habs daga baban shi daga Amash daga Ibrahim daga kuma almajiran su Abdullahi dan Mas'ud da su Alqama da su irin su As'al Aswad an ruwaito cewa an ruwaito daga Umar wato kharra ba'da ruku'ihi ala rukwatayhi kama yakhirul ba'iru kamar yadda wasu suke faɗa ya zo faɗuwa Umar sun durkusawa sai durkusa da gwiwowinsa wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi ya sanya gwiwowinsa kafin hannayensa sannan Abdullahi dan Mas'ud aikinsa kullum a sallarsa gwiwa yake kaiwa an ruwaito daga Abi Marzuq daga Wahab daga Shu'ba daga Mughira an tambayi Ibrahim an-Nakhai dangane da mutumin da idan yazo sallah ani rajuli yabda'u bi yadayhi qabla rukbatayhi idza sajada ku ji wannan maganar don Allah Ibrahim an-Nakhai aka tambaye shi yaya hukuncin mutumin da in yazo shi hannunsa yake fara kaiwa kafin ainihin me kuyoyinsa idan yazo sallah sai yace awa yasna'u dhalika illa ahmaq aw majnun yace yo akwai mai aikata haka yazo ya fara kai hannunsa kafin guyuwansa in banda wawa kuma hukaci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kage shi yasa na ga muku akwai zafi fa an yi fada sosai akan wannan abu haka Ibrahim an-Nakhai ya fada yace ai ba ni wannan sai wawa kuma hukaci Ibn al-Mundhir yake cewa gaskiya malamai sun yi sabani a wannan babi akwai waɗanda suke ganin za a fara kaiwa guyoyi kafin hannaye daga cikin su akwai Umar dan Khattab akwai Ibrahim an-Nakhai da Muslim ibn Yasar da Sufyan as-Sauri an ruwaito daga Shafi'i shi ma haka da Imam Ahmad da Imam Ishaq da Abu Hanifa da almajiransa da mutanen Kufa wasu jama'an kuma suka ce a sam kwata kwata ba guyoyi ake kaiwa ba hannaye ake kaiwa kafin guyoyi wannan shine ra'ayin Imam Malik Maliku dai namu na gida shi kuma ya saba duk wannan jawabin bai yadda da shi ba hannaye ake kaiwa da Imam al-Auza'i yake cewa adrakna an-nasa yad'una aydihim qabla rukabihim mu mun tarar da mutane a sallah hannayen su suke fara kaiwa kafin guyoyi mu haka muka tarar Ibn Abi Dawud yake cewa wannan shine ra'ayin malaman hadisi gaba daya ahlul hadith marwayta hadisi suna fara kai hannunsu ne kafin me kafin guyoyi to waɗannan maganganun suna nan da yawa an wato riwayar Abu Huraira din da wani lafazi daban cewa yace idza sajada ahadukum fala yabru kama yabrukul bayr wa liyadha yadayhi qabla ala rukbatayhi sabanin wancan riwayar da aka soka Ibn al-Qayyim ya kawo wannan riwaya amma Imam al-Baihaqi yace fa in kana mahfuzan kana dalilan ala annahu yad'u yadayhi qabla rukbatayhi inda al-ihwa ila as-sujud akwai riwayar wannan Wa'il Ibn Hujr malamai da yawa suka ce sun inganta ta shi Ibn al-Qayyim ya inganta sai dai kawo dalilai hujjoji kun gansu nan wajen hujja guda 10 ya kawo akan saba wasu Imam Malik akan kaiwa hannu kafin guyuwa da farko a gurguje yace abin da ya tabbata daga hadisin Abi Huraira ne kamar yadda Imam al-Khattabi ya faɗa shine abin da ya tabbata kuma ya kawo cewa wasu malamai sun ce an yi magana dora hannaye da farko kafin guyoyi wannan maganar ma mansukhiya ne an shafe ta mana in ma akwai hukuncin a fara kai hannu kafin guyuwa to an shafe hukuncin kuma kaiwa inji Ibn al-Qayyim yace kaiwa guyuwa kafin hannu shine ya dace da abinda ainihin annabi yace ayyace a saba wa raqumi yace ga raqumi nan aikace ana gani hannunsa yake fara kaiwa shi fa yana nan akan ra'ayin raqumi hannayensa din nan shine a gaba to annabi kuma yace kar ai wannan yace ga raqumi yayi aikace kuma azo a ce mutane sai sun yi sun sabanin haka yace kuma wannan ra'ayin nawa inji Ibn al-Qayyim shine ya dace da ra'ayin sahabbai kamar Umar dan Khattab da ɗansa Abdullahi da Abdullahi dan Mas'ud yace ba a samu wani daga cikin sahabbai ba a aikace da ya aikata haka yanda ake cewa akai hannu din kafin guyuwa yace kuma akwai riwaya da suka tabbata haka ita kawo su har maganganu guda nawa guda 10 Allah ya masa rahama to wannan kenan kun ji wannan maganganu na Ibn al-Qayyim ko sai ga wannan littafi ne na كتاب المجموع شرح المهذب ببل تافي ني نفقي ون امام النووي الله يمسه رحمه وند انا كفا حجه ده شي قرري ده غسكي نا امام ابي زكريا محي الدين ابن شرف النووي الله يمسه رحمه تو بري مجي مي يجي ا شي المجموع شرح المهذب غاشي نان مجلدينا نا 7 كينان اي مجلدين الجزء الثالث الله يمسه رحمه ya kawo yayi fasali mai zaman kansa qal musannif rahimahullahu ta'ala yace inji imam an-nawawi a cikin al-majmu wal mustahabu an yadha'a rukbatayhi thumma yadayhi abinda aka so a sallar musulmi yayi ya fara kai gwiwoyinsa kafin hannayensa thumma jabhatahu anfahu sannan goshinsa da hancinsa yace saboda riwayar wa'il ibn hujr Allah ya kara masa yadda kana nabi idza sajada sallallahu alaihi wasallam wada'a rukbatayhi qabla yadayhi inji wa'il ibn hujr wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi haka ya kawo wannan riwaya ya kawo hadisai da yawa waɗanda suka ainihin wato tabbatar da haka gashi imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhadhab ga wannan littafin shi kuma littafi ne na al-umm mawsu'a mawsu'atul umm na imam shafi'i komai da komai na masail fiqhiyya na imam shafi'i duk gashi a cikin wannan shi ma mujalladi na bani sunan shi mujalladi na uku ne ko na biyu ne الجزء الاول امام مجلد ني فرقو ني تو شي ما غا ابن امام الشافعي يا فدا الله يمسه رحمه يچي باب كيف السجود باب يايا اكي ين سجده على الصلاه يچي قال الشافعي واحب ان يبتدي التكبير قائما ني افهمت انت ان سو متين ان زي سجده يا فارا ين كبرر سجده ستين ينا تيه وينحط مكانه ساجدا sai ya sunkuya ya fadi a wannan wurin yana yin wannan kabbar yana faduwa yana yin sujjada yace summa yakunu awwala ma yadau ala al-ard min rukbatayhi kuma abu na farko da zai fara kaiwa ya taba kasa gwiwoyinsa summa yadayhi sannan hannayensa summa wajhahu sai fuskarsa yace wa idha wada'a wajhahu qabla yadayhi amma in mutun yazo ya fara sanya fuskarsa kafin hannu to ko zai yi haka a fara dangwala fuska kafin hannu aw yadayhi qabla rukbatayhi ko kuma ya fara kaiwa hannayen kafin gwiwoyi karibtu zalika ni ba na san haka inji imam shafi'i amma wala i'adata wala sujudu sahwin alai babu maimaici babu sujudu rabkanwa akan sa wa yasjudu ala sab' sujudar mutun tana cika ne in sujudaka a sallah ta cika to zakai sujuda akan abubuwa guda bakwai abu na farko zakai sujuda akan fuska zakai sujuda akan tafukanka guda biyu kaga fuska ga tafuka guda biyu ga gwiwowi guda biyu sannan wasuduru qadamaihi da kuma cikin diddigan kafafuwanka idan ka kafa kafafuwanka ba su ma suna taba kasa ba to waɗannan gaba ɗaya su ne zakai sujada da su duk wanda yayi sujada daya daga cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su taba kasa ba to sujadar sa ba ta yi ba yanzu kamar misali mutum yayi sujada sai ya dora kafarsa daya akan daya daya ce ta taba kasa ko kuma ma ya dangale su gaba ɗaya yayi sujada kawai ba suna rito a haka ai zai yi ko to sujadar sa ba ta cika ba ko kuma idan mutum yazo yin sujada ya kafa goshi kawai bai kafa hanci ba shi ma sujadar ba ta yi ba ko kuma da zai yi a ce mutum yayi sujada kawai sai yayi haka ya kafa goshin hannayen suna sama ko ya makale su ya iya sa su taba hannu su taba kasa ko kuma tafin hannun bai ba sai lankwashe su sujadar ba ta yi ba wannan ra'ayin imamu ash-shafi'i kenan to yanzu daga karshe dan mu kashe wannan rikici ba wai mu kashe shi gaba ɗaya ba sabani kam tabbas sun yi sabani amma ga Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi kuma Allah ya kiyaye rama bari mu ji me zai yanke mana hukunci na karshe akan wannan matsalolin tunda shi malami ne na karshe ya tattaro wancan ra'ayin da wannan ra'ayin sai mu ji me zai faɗa a cikin wannan littafi nasa gashi nan asalin sifatu salatu nabi wannan ba sifatu salatu nabi bane kun san akwai littafin guda biyu ne akwai sifatu salatu nabi wannan summary ne akwai kuma asal din na sifatu salatu nabi ma'ana tushen sifatu salatu nabi inda aka ciro shi gaba ɗayan sa an gane ko ya wato gashi a gaba na bawan Allah Imam Nasiruddin Al-Albani jazakumullahu khairan Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yazo shi kaga me yace al-khururu ila sujudi ala al-yadaini yace tafiya sujjada da hannaye da shi yayi babi ba ruwansa da magana guyuwa ma yanzu ka duba wahalan nan da muka sha da ra'ayyukan nan da muka kawo shi babin ma da yazo a cikin littafin sa yace tafiya sujjada da hannaye ake tafiya ba wai magana kawo guyuwa yace wa kana yadau yadaihi ala al-ard qabla rukbatayhi manzo Allah yana fara sanya hannayensa ne a ƙasa in zai yi sujjada kafin guyoyinsa ya kawo hadisin Abdullahi dan Umar yace Ibn Khuzaimah ya fadda shi Daraqutni ya fadda shi Dahawi ya fadda shi a cikin sharh ma'anil athar da Imam al-Hakim daga bai shi ma Baihaqi da Imam al-Hazimi a cikin al-Itibar da sauransu bayan ya kawo hadisin yace amma ina sane wa kan aradahuma a hadisin la yasiqu min hashi yace na sani bayan hadisan nan da na kawo na cewa annabi yana dora hannayensa ne a ƙasa kafin gwiwowinsa yace na sani akwai wasu hadisan da ake kawowa sun ci karo da wannan wanda na kawo amma ba wanda ya inganta a ciki wani abu sai malamai kaji ba akar makalla shi gaba ɗaya ma hadisan duk da ake kawowa a babin ba su ma inganta ba har kuka wahala kuka ji kuɗin ko raƙumi kuka durƙusar da shi kenan in ji albani yace wa nahnu nasuqu halit tanbihi alaiha zamu koro maka hadisan nan dan mu fadakar da kai wali alla yaktarra biha man la ilma lahu saboda kada wanda bai da ilimi ya rudu da su in ji albani yace riwayar farko sun kawo riwayar wa'il ibn hujr yace ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi hadisin dai da ibn al-qayyim ya kawo nan yace yaga annabi in zai sujada yana dora hannayensa kuyoyinsa kafin hannayensa yace wai dana hadara fa yadayhi qabla rukbatayhi in zai taso ma yana fara dage hannayensa kafin gwiwowinsa Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin na Wa'il Ibn Hujr Nasa'i ya ruwaito Tirmidhi ya ruwaito yace Hassan ne Imam Ad-Darimi ya ruwaito Imam Tahawi ya ruwaito Ibn Hibban a cikin sahihinsa ya ruwaito Hakim ya ruwaito daga Baihaqi shi ma ya ruwaito daga Hakim Daraqutni shi ma haka yace kulluhum min tariq Yazid bin Harun gabaki ɗayan su ta hanyar wani mutum ne Yazid bin Harun yace akbarana sharikun an Asim ibn Kulayb an abihi anhu yace wa hadha sanadun da'if Albani yace wannan sanadi ne mai rauni yace wato wa kad ikhtalafu fihi faqad hasana at-tirmidhi sun yi sabani amma tirmidhi da yazo kan hadisin sai yace hasan ne to Allah ji kan ibn al-qayyim yana da dalili tunda wasu malamai sun ce me hasan ne kar wani yazo yace ko ya kaba hujja ibn al-qayyim da hadisi da'ifi hasan ne inji tirmidhi hakim yace ihtajja bihi ihtajja muslim bi sharik akwai wani mai riwaya sharik a cikin su muslim ya kafa hujja da shi imamu zahabi ya dace da shi Hakim yace yace walaysa kama qala da hakim da zahabin duk abin da suka faɗa ba haka bane ba yace fa inna sharikan lam yahtaj bihi muslim wannan sharikun da aka makale akan cewa muslim ai tunda muslim ya kafa hujja da shi hadisi ya kai labari to muslim bai kafa hujja da sharik ba yace inna ma rawa lahu fil mutaba'at yayi riwaya gare shi ne cikin al-mutaba'at amma ba wai ya fitar da hadisin sa ba kai tsaye ba haka ya rauna na wannan hadisin kun ji hadisin farko akwai bayani di ya kawo illolin hadisin wato albani illar da yayi gaba ɗaya hadis ga hadisan an dogara su sai rugurguje su yace gaba ɗaya ba su inganta ba to kuma kaga za ka yi aiki ne da hadisin da yake ya inganta yace akwai wani hadisi da suke kawowa har yanzu hadisin Anas Anas wai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in haqqa bitakbiri fa sabaqat rukbatahu yadayhi Anas ce naga annabi da yazo zai yi sujada wajen yin sujada sai ya gangara gwiwowinsa suka fara zuwa kafin hannunsa in ji Anas yace ya gani wannan hadisin na Anas Daraqutni ya rawaito shi Hakim ya rawaito shi shi ma daga gare shi Baihaqi ya rawaito da Imam al-Hazimi da Ibn Hazm Al-Diya al-Maqdisi a cikin al-Muqtara dukkan su ta hanyar al-Ala ibn Ismail al-Attar yace haddathana Hafs ibn Ghiyath daga Asim al-Ahwal anhu qala Daraqutni wal Baihaqi tafarrada bihi al-Ala ibn Ismail da Daraqutni da Imam al-Baihaqi suka ce wannan mutumin al-Ala ibn Ismail ya ainihin kadaita da ruwaito wannan hadisin yalbani da yazo sai ce ayya ai wannan al-ala ibn ismail din wanda shine madogaran hadisin to shi kansa ma ba a ma san waye ba majhul mutum ne rajulun ne majhul yace kamar yadda ibn al-qayyim ya fada Allah ya masa rahama haka imam al-baihaqi ya fada a wata riwayar ma aka ce abu hatim yace ya fada yace hada hadisun munkar hadisi ne munkari kaga ya rugurguje wannan hadisin ma hadisi na uku da ake dogaro wajen kaiwa gwiwa kafin hannu hadisin abi huraira hadisin mu kenan kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada bada bi rukbatayhi qabla yadayhi abu huraira yace annabi fa in yazo yin sujada yana farawa da gwiwowi ne kafin me kafin hannayensa albani yace wa hadha sanadun da'ifun jiddan wannan sanadi kan ma da'ifi ne ma jiddan Tahawi ya ruwaito shi yace haddathana ibnu abi daud qala haddathana yusuf ibnu adi qala haddathana ibnu fudayl daga abdullah ibnu sa'id an jaddihi anhu yace da'ifi ne jiddan yace abdullah ibnu sa'id al-maqburi da'iful hadith inda a'immatin naqli haka ya kawo yace a cikin taqrib kamar an ce matruk ne yace to kun ji wannan hadisi na hudu da suke dogaro da shi masu kaiwa guiwa kafin kaiwa hannu kage yanzu Allah ya sauke wato yanzu maganar ma a ce a fara kaiwa ku yi sabani yadda raƙumi yake yi maganar da aka kawo ta cewa ku yi irin bayan da raƙumi yake yi ba hadisin ma bai kai labari ba ballantana a zo a yi ta wahala a ce sai an nemo raƙumi in ji wajen albani hadisin da yace ku yi ba irin yadda raƙumi yake ba shi kansa hadisin ma bai inganta bai inganta ba babban aiki kenan kai an sha wahala hadisi na hudu hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas har ma ya karo sama da wanda Ibn Qayyim din ya kawo yace Sa'ad bin Abi Waqqas yace Musa habbai kunna nadau yadaini qabla okay afwan kunna nadau yadaini qabla rukbataini ai da mun muna sanya hannayen mu kafin guyoyi fa umirna bil rukbataini qabla yadaini sai aka canja mana aka ce kai mu gyara mu rinka mai yadda guyoyin mu a farko kafin hannayen mu wannan hazimi ne ya roito shi ta hanyar Ibrahim ibn Isma'il daga Yahya ibn Salama ibn Kuhayl daga abi yace an abi daga baban shi kai daga an Salamah bin Musab ibn Sa'd anhu yace wa hadha sanadun da'ifun jiddan musalsalun bidda'afa yace da'ifi ne jiddan gaba daya riwayar da'ifai aka tattara aka zuba a ciki kawai yace Ibn al-Qayyim din kansa ya illata wannan hadisin bi Yahya ibn Salama Yahya ibn Salama dinnan da yake cikin Ibn al-Qayyim ya ce hadisi ne mai ya raunana shi da wannan riwaya yace daga ƙarshe ni fa duk abinda naje na binciko na neman hujja akan a fara kaiwa guiwa kafin hannu yace duk abinda na binciko min al-ahadisi al-mu'arida hadisai ne da suka ci karo da wancan abinda na faɗa na fara kaiwa hannu kafin guiwa hadisai ne sun ci karo da ingantattun hadisai ba su inganta ba yace wa qad ra'aytu ba'daha ashaddu da'fan min ba'd wasu sun fi wasu rauni so wannan babi jama'a na kaiwa guiwa kafin hannu inji albani Allah ya masa rahama yace duk hadisan a iya binciken sa hadisai ne matattu masu rauni wasu sun fi wasu rauni to Sheikh Nasiruddin Albani ya za a yi da maganar Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad wanda ya kawo maganganu guda goma yana tabbatar da lalle a fara kaiwa guiwa kafin hannu yace wa qad ta'assafa Ibn al-Qayyim fi hadha al-mawdi' kaseeran Ibn al-Qayyim ya yi wani wato ta'assufanci ya tsananta hukunci ya nuna ra'ayinsa a wannan babi na maganar kai hannu ko kai kafa yace yayi kokarin ya ingantar da waɗannan hadisai da na kawo nace muku matattu ne akan hadisin Ibn Umar da na fara kawowa wa atala fi zalika jiddan ya tsawaita zance yace qadru salat safahat min kitabihi zat ya kai shafi uku a cikin littafin Zadul Ma'ad ashe yaje ya karance maganar Ibn Qayyim a Zadul Ma'ad duka gaba daya kuma wallahi kaga gaskiyar sa gashi nan shafi uku ne wallahi shafi uku Ibn Qayyim ya watsa ya zuba su gaba daya akan wannan maganganu yace shafuffuka guda uku min kitabihi zat yace kar ku damu wa qadra dattu alaihi nayi masa raddi gaba daya abin da ya kawo a cikin littafi na at-ta'liqatul jihad akwai littafin at-ta'liqatul jihad yace nayi raddi mai karfi yace wa naqattul wujuha allati tamassaka biha fi zalika wajhan wajhan na warware fuskokin da Ibn al-Qayyim ya dogara da su ya kawo guda goma nan fuska bayan fuska duk sai da na rugurguje su inda Ibn al-Albani yace wa iradu zalika yatul in nace zan tsawaita zan kawo muku nan a cikin wannan littafi na sifatu sallallahu alaihi zai yi tsawo amma kai mai karatu fa alayka bil kitabil mazkur ka je ka nemi littafin at-taliqatul jihad din nan ala zadil ma'ad ka je ka neme shi zaka samu wannan jawabi da na gaya maka fa inna fihi tahqiqatun kalla ma taraha fi kitab Allahu akbar albani yace akwai tabbatar da zance da bayani na ilimi da wahala ka samu wannan bayanin a cikin wani littafi ba wannan littafin mallan ya karanta ne ya nuna jinji ya karanto matsalolin da aka yi akan wannan matsal shi kuma tunda dan karshen zamani ne ya kawo ya harhado da wancan da wannan bai hada yanzu ka gani da kai a farkon sha'ani da ba don wannan matsalar ta Malam Albani da aka wada tuntunin mun tafi akan kaiwa guiwa kafin kaiwa hannu. To wannan shine amfanin ilimi jama'a, ka karanta can, ka karanta can, ka karanta can, ka hado wancan da wancan da wancan sai ka fitar da wata kofa mai kyau insha Allah. Yace wallahu almusta'an, Allah ne muke neman taimakon sa da agajin sa. Wannan shine karshen zance dangane da me za a fara kaiwa guiwa ko hannu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Kun ji dai a takeice, ni ma nayi na kauce na bura'in ibn al-qayyim din, sai naga gaskiya maganganun albalin suna da karfi da ba za su rusu ba, dole dai sai ni ma na hakura. Amma da gaya muku gaskiya, ina da ra'ayin mika guiwan nan sosai saboda abubuwan nan da na gani da ibn al-qayyim ya kawo da sauran malamai magabata. To amma kuma sai naga an kawo riwayoyin, an har hado da maganganun malamai da aikin wasu sahabban, ga abin da ya tabbatar kenan. Dai matsala ce ta fiqhu, ba matsala ce ta tashin hankali ba. Wani sati abinda zamu dada tattaunawa akai wanda mun wuce shi kadan, shine idan mutum ya dago daga ruku'i, sami Allahu liman hamidahu, hannunsa a kirji yake ko sake shi zai, to me ya kamata a yi? To insha Allah zamu tattauna akan wannan shi ma. Abinda muka faɗa dai dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.